mako daga Mu'assasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Ismaila Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ubat ƴan uwana musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau juma'a 19 ga watan Sha'ban hijira 1442 wanda ya daidaita 2 ga watan April shekara ta 2021. Maudu'in mu a wannan rana shine neman gaskiya da kuma tsayawa a kanta. In an ce gaskiya, abinda na muke nufi a gaskiya a nan shine gaskiya na alhaq. Gaskiya, gaskiya shine lamari tabbatacce wanda kokwanto baya bujiro masa, shine tabbatar abu da kuma wajabcinsa, shine alhaq kenan, shine kishiyar albatin. Alhaq wal batil, wa qad jaa alhaq wa dhahaqa albatil, kamar da Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani, gaskiya ta zo banna ko ƙarya ta tafi. Kuma Allah yana cewa la talbisu alhaqqa bil batili wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun, kaga ku duka cuɗanya gaskiya da banna ko da ƙarya, ku ɓoye gaskiyar cewa ku kuna sani. Gaskiya shine yaqini da sakankan cewa fa rabbi samai wal ardi innahu la haqqun, hakika shi gaskiya ne, sakankan cewa gaskiya ne, gaskiya tabbataccen abinda ba zai yi ai inkarin sa ba, shine hukuncin da ya dace da waqi'i. Duk abin da ya dace da waqi'i to wannan shine gaskiya. Dan haka sai a faɗe shi akan zantuka ko ayyuka ko aqida, abinda ake kudurewa ko addini ko wato matafiya da dai duka irin wannan, to za a mar hukunci da cewa shi gaskiya ne. Kishiyassa kuma shine albatil, kishiyassa shine albatil, duka da Hausa muna cewa albatil a ƙarya. A alhaqu da muke magana akai na neman gaskiya ya saba da asidku. A Larabci akwai asidku akwai alhaqu, dukka gaskiya muke cewa. Amma idan an ce asidku ana nufin a cikin magana yayi gaskiya, sadaqa ma'ana yayi gaskiya a cikin abin da yake faɗa. Kishiyassa shine alkazib, ƙarya, yayi ƙarya a cikin abin da yake faɗa. Amma alhaqu kishiyatta albatil ne. Dan haka shi gaskiya, alhaqu na gaskiya shine tabbatar lamari, lamarin da yake tabbatacce. Dan haka ana bambancewa tsakanin alhaqu gaskiya da kuma asidku na gaskiya a cikin wato cewa mudabakar alhaqu ta dace ne ta janibin waqi'i, abin ya faru alhaqu haka yake. Shi kuma janibi na asidku yana nufin an yi hukunci akan wannan abin, musamman yafi yawa a cikin magana. To anan muna magana ne akan alhaqu. Dan haka alhaqu ba asidku ba, asidku a cikin magana ne abinda aka faɗa. Amma alhaqu ainihin hakikanin gaskiyar. Allah ta'ala ya gaya mana a cikin Alkur'ani shine gaskiya. Allah ta'ala da kansa to shine gaskiyar. Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haq, maulansu shine alhaqu wanda yake Allah kenan. Zalika bi anna Allah huwal haqu, Allah shine gaskiya. Wa anna ma tad'una min dunihi al-batil, abinda suke bauta wa suke kira izuwa a bauta masa sabanin Allah, to wannan shine ƙarya, ba gaskiya bane ba. To wannan Alkur'ani ya tabbatar da cewa Allah ta'ala shine ma gaskiyar. Sannan kuma na farko Allah ta'ala kamar yadda muka faɗa, shi Allah madaukakin sarki gaskiya ne. Sannan kuma zancansa ma gaskiya ne, zancan wato zancan Allah gaskiya ne. Wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi as-sabil, Allah ta'ala yana fadan gaskiya kuma shine yake shiyar da mutane ibwa ta farki madaidaici kuma yana cewa qauluhul haq wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haq zancan Allah to gaskiya ne sannan kuma Allah ta'ala yana da kira na gaskiya kiran Allah na gaskiya ne da yake cewa kum lahu da'watul haq lahu da'watul haq Allah ta'ala yana da kira wanda yake na gaskiya abinda Allah yake kira izuwa gare shi to Allah yana kira ne izuwa gaskiya sannan kuma alƙawarin Allah gaskiya ne ala inna wa'dallahi haqqun hakika ku sani cewa alƙawarin Allah gaskiya ne haka na hukuncin Allah ma gaskiya ne wa qubiya bainahum bil haqqi wato amsu hukunci tsakanin su da gaskiya wa hum la yuzlamun wa qubiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ay amsu hukunci da gaskiya a ranar lahira kenan hukuncin Allah gaskiya ne sannan Allah ta'ala ya ce ya saukar da mala'iku da gaskiya wa ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq wa ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq Allah ta'ala bai saukar da manzannu ba sai dai da gaskiya ya saukar da mala'iku dan gaskiya Allah ta'ala ya saukar da su sannan kuma Allah ta'ala ya aiko manzannin sa ma da gaskiya ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqq min rabbikum Allah ta'ala ya zo muku da ya wato Allah ta ya ku sani cewa manzo ya bo muku da gaskiya daga ubangijinku kuma inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira hakika mun aika ka da gaskiya ashe aikan Allah ma da gaskiya ne sannan kuma Allah ta'ala ya saukar da tafansa da gaskiya zalika bi anna Allah nabbala al kitaba bil haqq hakika Allah ta'ala ya saukar da littafi alqur'ani da dukkanin littafai da gaskiya wa anbala ma'ahum alkitaba bilhaq Allah ta'ala ya saukowa da manzanni tare da su ya saukan musu da littafi wanda da gaskiya sannan Allah ta'ala ya ce ya halitta sama da ƙasa to ita ma ya halitta ta ne da gaskiya khalaqas samawati wal arda bilhaq Allah ta'ala ya halitta samai da ƙasai da gaskiya wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda bilhaq shine wanda ya halitta sama da ƙasa da gaskiya wama khalaqna samawati wal arda wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq ba mu halitta sama da ƙasa ba da abinda ke tsakanin su na halitta da mutun da komai da duk halitta to Allah ta'ala bai halitta ta ba sai dan gaskiya ashe komai na Allah ta'ala gaskiya ne dan haka gaskiya Allah ta'ala shine gaskiya ya halitta dan adam da gaskiya ya halitta wannan halittar da gaskiya wannan ya nuna gaskiya ita ce ginshiki na tsayuwar wannan halitta baki daya shine kuma asasin rayuwa kauce mata a kaucewa gaskiya wato daga awaki'in rayuwa to zai farar da izuwa a fada cikin halaka kamar yadda sayyidina Usman Allah ya dara shi yake cewa a wata hudubarsa yake cewa amma ba'd fa inna Allah khalaqal khalqa bil haqq Allah ta'ala ya halitta wannan halitta da gaskiya fala yaqbalu illa al haqq Allah baya karba sai gaskiya khubul haqq wa adul haqq ku karbi gaskiya kuma ku bayar da gaskiya dan haka gaskiya manhajin Allah ce wanda yake mai asali a cikin jinin wannan halitta baki dayanta Allah ta'ala shine gaskiya kuma daga samuwar sa ne to dukkanin samuwa take samuwa dan haka ashe halitta ma da gaskiya take zalika bi anna Allah huwal haqq Allah shine wanda yake gaskiya kuma ya halitti a duniya da gaskiya idan wato idan aka kauce wa gaskiya to fa ba a shiga halaka ba a shiga barna walau ittaba alhaqqa hawa'ahum la fasadat samawati wal ard idan aka bi son zuciya aka bar gaskiya to fa wato gaba ɗaya ma abinda yake cikin sama fasal fasadat samawati wal ard wa man fihinna wato sama da ƙasa da halittar nan ta Allah to za ta ɓaci za ta lalace da ma abinda ke a cikin duniya sama da ƙasa wato dukka zai halaka zai ɓaci saboda mai Allah ya yi shi da gaskiya idan an kauce wa gaskiya to za a fada a cikin wannan don haka ba makawa da gaskiya ta bayyana ba makawa da ƙarya wato a take ta a durmuje ta a gaskiya kwaya ɗaya ce kamar yadda Bature yake cewa truth with the capital T to mu a musulunci da ma gaba ɗaya ba ma wata truth mai karamar mai small t dukkanin ta mai girma ce dan haka gaskiya kwaya ɗaya ce ita ba ta rarrabuwa ba ta tsufa ba kuma ta fabuntuwa a ce wai da kaza take yanzu ta tsufa yanzu ta fabuntu fa ma za ba'da al-haq illa al-dalal babu abin da yake bayan gaskiya sai dai bata to wannan shine a takaice a gaskiya kenan kuma duk a duniya kullun kokawar da ake shine tsakanin gaskiya da kuma ƙarya kuma Allah ta'ala ya halicce mu bisa gaskiya dan haka neman gaskiya mutun ya nemi gaskiya to wannan shine abinda Allah ta'ala ya wajabta wa dan adam ya nemi gaskiya da hakikanin abinda yake na gaskiya kuma ya tsayawa akan gaskiya wanda zamu ga cewa ai dukkanin addinin ma gaskiya ne kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka rayu da shi suka wannan addinin suka bar addinin su da al'adun su nasu da na iyayen su da na kakannin su ba abin da ya fito da su ya dawo da su wannan addinin sai dai neman gaskiya ne neman su tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same su a cikin al'adun su da addinin su ya kira su zuwa ga wannan addinin kuma suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bar al'adun su ashe sun bi gaskiya ne wanda akwai daga cikin sahabbai ma wanda ya shahara har ki mafa takida al-bahis anil haqiqa shine Salman al-Farisi wanda ake tunfa mai neman gaskiya shi kamar yadda ake taka mana kissafa a gun tarihi na nasira manzo Allah kamar karanta maulidi cewa shi mutumin Farisa ne yana bautar rana ya tashi akan ta akan wannan yake daga baya ya dinka neman gaskiya doguwar kissa ce ya bi shiga har ya hadu da masu ibadan nasara tun kafin zuwa musulunci ya hadu da su ya shiga daga wannan addinin ya shiga wannan addinin har ƙarshe dai aka shiryar da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tabbata da manzo Allah shine mai musulunci shine mai addinin gaskiya kuma ya shiga daga addinin ya shiga wannan addinin da girman sa baya da yayi tsawon rayuwa cikin neman hakikanin wannan gaskiyar to haka zamu gani da yawa a cikin bayin Allah a rayuwa da malamai dukka ana neman gaskiya hatta a cikin addinin ma to kuma ana neman gaskiya ana neman meye abu wanda yake na gaskiya da haka zamu ga malamai da yawa sun tsaya akan neman gaskiya sun kuma neme ta a cikin wato a cikin addinin ko a cikin mazhaba ne ko a cikin aqida ko a cikin kowane abu to ana neman hakika mai nene gaskiya a tsaya a neme ta abita domin ita ce abinda ake nema bil fitra Allah ya yi dan adam bisa neman gaskiya ya nemi a ina gaskiya take kuma gaskiya to ita ba ta da wato wani kala kwaya ɗaya ce duk wanda ya santa ya san wanda yake gaskiya to sai kuma tsayawa da gaskiya idan an nemi gaskiya an santa to a tsaya akan ta a tsaya tare da ita a koda yaushe a tsaya da ita daidai gurgurdo mutun ya nemi gaskiya ya tsaya tare da ita koda ta saba da abin da yake da shi na al'ada ko na aqida ko na mazhaba ko na addini ko na kabilanci ko na gari to ya tsaya akan wannan gaskiyar misali da za a ce wani naka yayi wani abu to ka tsaya akan gaskiya in dai shine yake da laifi to ka tsaya akan cewa in shi yake da laifi ma'ana kabilar ka ce jama'ar ka ce to ka tsaya akan wannan gaskiyar haka na duran da kaga wani abu ko da kana kan wani abu kaga wani abu na gaskiya to ka nemi wannan abin ka tsaya akai sannan sai ko magana akan wato mutun yayi holding gaskiya yayi ihtikarin ta wannan yana daga cikin babban kuskure da muke yi a yanzu mutun yace a ni duk abinda nake kai shine gaskiya abinda duk wani na yake kai ba gaskiya bane ba to wannan baya daga cikin neman gaskiya wannan gaba ɗaya san zuciya ne kace gaskiya ni kai nake da gaskiya ko kuma abinda nake kai shine kai gaskiya duk abinda kowa yake kai ba gaskiya bane wannan shine yake kai al'umma zuwa ga gaba da zage-zage da kafin ta wani ma cewa ai ba akan gaskiya yake ba ta yana da la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma idan ka dauka a ni akan abinda nake yi ina kokarin neman gaskiya ina bin gaskiya ne amma ba zaka ce gaskiya ta bace ba duk wanda yace gaskiya ta wace kowa ya bugu na ni ne mai gaskiya abinda nake kai aqida ta da mazhaba ta shine gaskiya to wannan ya sanya kansa a matsayin Allah da manzon Allah kamar yadda wasu malaman zamani suke fada cewa a to ai kai da awar kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko kai ne Allah a zo a same ka a inda kake kowa ba akan daidai yake ba a ba haka bane ba ni ina kokari ina neman gaskiya kuma ina kokarin neman bin gaskiya ina kan tafarkin gaskiya ina binta amma kar ka ce gaskiya ta wace Allah da manzon Allah su ne gaskiya su ne suke rike da gaskiya dan haka duk gun su ake tafiya to kar ka ce ni ne nake akan gaskiya in ka ce haka to ka sako kan zuciya ba neman gaskiya kake ba kuma ba ka same ta ba sannan kikkiawar dabi'a cikin neman gaskiya cewa ina kan gaskiya baya nufin cin mutuncin mutane ma'ana yau muna tare a cikin fahimta kaza ko al'ada kaza ko akan kaza sai na fahimci cewa na fahimci wani abu wanda yafi wannan gaskiya to ba ka dawo kuma ka ce duk mutane kuma halakakku ne ka zage su ka ce ƙarya suke a'a ba haka bane ba ai nema kai in dai da gaskiya kake nema kai Allah ya fahimtar da kai to sai ka dawo cikin wannan al'ummar taka da jama'ar taka ka nuna musu wannan abin da hikima da wa'azi kyakkyawa ba ka ci mutuncin su ka zage su ka ƙaryata su ka ce ba akan dai suke ba wannan ba neman gaskiya bane ba kuma ba zai kai mutun izuwa ga gaskiya ba domin mutun ya kauce wa gaskiya a ƙarshe hazbin nafsu mutun yana neman kansa ne yake nemawa cewa ya bambanta da cikin mutane dan ya samu jama'a dan ya ware kansa dan ya girman kai ya jiji da kai cewa shi wane ne yafi sauran al'umma amma in dai gaskiya kake nema to za ka fu ka wato al'umma ta da kake tare da ita ta hau kan wannan gaskiyar kuma Allah ta'ala ya nuna mana yadda baka nuna mutane gaskiya hatta ma idan an zo wato koda baka tattauna ne akan fahimtar da kai da abin na gaskiya ne da wanda kuka faɗa da shi to baka yi shi ne da hikima da kyakkyawan wa'azi da kyakkyawan niyya ta cewa ina kokarin in nuna wa dan uwana abin da bai gani ba shi ma kuma yana kokarin ya nuna min abin da ban gani ba dan haka ba matsala ce na in kayar da kai ni ne winin ba na kayar da kai kai baka isa ba to wannan hawa ya shigo ba inda ake zama a zuciyar mutum ba zai yi son zuciya da gaskiya ya zauna akan abu ɗaya ba ma'ana in gina abu akan son zuciyata kuma in ce gaskiya ne wannan abin to wannan abin ba zai yi ba dan haka akwai akhlaqiyat na gaskiya domin gaskiya kanta tana kaiwa zuwa ga kyawawan ɗabi'u na abin da ake cewa al-akhlaq to dan haka yin gaskiya da tsaya mata da fadarta da koyaushe mutun ya nemi inda gaskiya take da yawa zamu gani malamai da suna kan mas'ala suka dawo a kanta suka fahimci wata a'a suna kan wannan fahimtar a cikin mazhaba ne a cikin aqida ne su fahimci kyakkyawar fahimta haw fa su dawo abin da suka rubuta a baya su sake rubuta wani abu cewa wancan abin sun gano wani abu da yawa a hadisi na samu ana samu bancan malamin da yafi ni amma ba tare da cin mutunci ba tare da zagin kowa ba a'a dan neman wannan gaskiyar mutun ya zama yana son gaskiya yana shauƙin gaskiya kamar misali mu ce kamar yadda dan adam yanzu a wannan zamanin namu yake son kudi yake son dukiya to ya ninka neman gaskiya yana son gaskiya yana son tsayawa da ita fiye da yadda yake neman wato dukiya a wannan zamanin to wannan shine abin da ake nema mutun ya tsaya akan gaskiya kuma kar mutun ya ga gaskiya a bangaranci ko kabilanci ya hana shi ya bi wannan gaskiyar a dan ni bangaren wane nake ai mu duk abinda mallam wane ce duk ai mu ɗan bangaren kaza ne dan aka mu ne kadai akan gaskiya abinda muke kai kadai shine akan gaskiya ko na gano wani abu a ha wannan ba al'adar malamai bace duk wanda yake dalibin ilimi idan ya duba rubuce-rubucen malamai zai ga yadda suke samun tadawur na tunani akwai malamai da yawa kamar Imam al-Ghazzali Allah ya dada shi babban malamin addinin musulunci wanda kowa ya san tarihin sa yadda yake yadda ya taso cikin neman gaskiya har Allah ta'ala ya sadar da shi zama babban malami wanda asali da ilimin duniya ya fara nema shi da kansa yana cewa talabbal ilma li ghayrillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah mun nemi ilimi ba dan Allah ba ilimin duniya na falsafa da wayewa da sanin duniya mu gane me hakikanin wannan samuwar karshe Allah ta'ala ya shiryar da mu ilimin nan ya koma dan Allah karshe ya zama babban malami jagoran al'umma har ana masa take da hujjatul islam a zamanin sa shi garkuwa ne shi hujja ne na musulunci baki daya dan haka irin wannan tahowar da yawa akwai malami ba mu ga mutane da yawa hatta turawa waɗanda suke a zamanin nan namu a cikin wannan karin namu na 20 da wannan da muke ciki na 21 wanda asalin su makiya addinin musulunci ne amma neman ilimi da gaskiya orientalist ga sun musulunta har ma sun zo musuluncin su yayi kyau garin neman gaskiya misali kamar Maurice Bocaille wanda shekara 20 yana bintike akan addinai guda uku shine alqur'ani da linjila da attaura yana bintike ne mai hakika a cikin su karshe ya samu cewa abin da yake cikin alqur'ani shine ya dace 100% wanda karshe musulunta yayi Allah ya masa rahama to wannan shine har ya mutu kuma yana musulmi kamar irin su garodi wanda shima irin wannan ya musulunta baya da ya dade a cikin wato maza a cikin matafiya ta siyasa da ta aqida ta communisanci da ra'ayin wato marxiyanci abinda aka cewa na ra'ayin Karl Marx da sauransu yayi nisa a cikin wayannan abubuwan daga baya ya zo cikin bincike har Allah ta'ala ya sadar da shi zuwa ga musulunci da girman sa ya rayu ya musulunta ya kuma musu a musulunci ya mutu a cikin musulunci Allah ta'ala ya masa rahama baki daya akwai irin su da yawa ashe neman gaskiya ake mutum ya nemi ina gaskiya take domin ya sadar da ita Allah ta'ala muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nifantarta da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma fadin gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ala la yamna anna rajulan haibatu nafi an yaqula bihaqqin idha alimahu aw ra'ahu aw shahidahu kufani jama'a la yamna'anna rajulan ko kuma a watar wa la yamna'anna ahadukum kada wato kwarjinin mutane haibatun nas yawan mutane da kwarjinin mutane kar ya hana dayanku kar ya hana wani mutum ya fadi gaskiya idan an ya kula bi haqqin ya fadi gaskiya idza ra'ahu idan ya gani idza alimahu idan ya san gaskiyar aw ra'ahu ko ya ganshi aw shahidahu ko kuma ya mushahada da shi da ya ganshi ya san shi to kar mutum wani wato tungumin mutane da jama'ar mutane mutum ya hana shi ya fadi gaskiya saboda tsoron mutane bayan ya santa ya tabbata ita ce gaskiya fadin gaskiya da tsayawa akan ta to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarta mu yake kuma hana mu izuwa ga mu ki fadar gaskiya mu fadi gaskiya a duk inda muke mu tsaya kuma akan ta daidai gurgudu mu yi kokari a cikin kowane abu mu yi kokari mu tarbiyyanci kanmu mu tarbiyyanci al'ummarmu ko yaushe mu wato afwan wato mu zama muna kokarin cikin mu kufance ta mu kufance ta mu aikata gaskiya mu ba muna tare da gaskiya Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mu daga cikin masu gaskiya da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Isma'il Khalifa